TTT Clax on the road.
Yeah. Nah, go daddy. Adi. 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 Shi kuma musulmi be kai ai fada ba dan ke ba haushiya ita kuma yare da Allah ban daga ba kai na kasu masu inasu fadi na ki jira ki jinasu rayuwa sai an bi shi da taku arewa gidanmu ne gaba daya mu fara gyarawa Matasa idan nace are ko ce arewa arewa are are wan nace are arewa idan nace are ko ce arewa are arewa are arewa are arewa kar mu bari araba mu nace Arewa United On kowa na supportin nasu ya kamata mu ma mu daga namu dan aji mu a duniya kadan kadan mu fara dubawa kai na kake ma ki ina dan Allah bar mata su yi aiki daina dannawa mata mu yanci daina hana wa ƴaƴan mu baisi education ai ba a replace Masu baiwa har su su yi chase Ai kun ga Ahmed Musa da Shehu Abdullahi da Musa Akila to ku ce arewa arewa are arewa ku ce arewa arewa are nan ce arewa ku ce